بالمناسبة
إن كان يخويني يفرق إلى من صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله babban abin da za mu gode wa Allah a kai shi ne da Allah ya yi mana baiwa da haɗuwa a wannan daren a kan wannan manufa ta nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayya gare shi. Shi yasa yau ko da haɗuwan nan aka yi ba a ce komai ba, ai ya isa babban jari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun nuna alamu ko mun tabbatar da cewa mu masoya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon da ya fi kowa gaskiya a cikin halittar Allah, manzon da yake duk wanda ya so ne zai kasance tare da ni a aljanna. Man ahabbani kana ma'iyi fi jannati, kuma yake faɗa a hadisi mutawatiri cewa almar'u ma'a man ahabba. Shi yasa wannan haɗuwa ta fi ai baiwa ce babba ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wajibi a kanmu mu gode wa Allah domin shi ƙarin ni'imomi. Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah, wanda da haka ne ba Allah zai ƙara mana ni'imomi. Lai shakartu la azizan nafsi. Alhamdulillah, an yi bayani akan cewa za a yi magana ne akan baitin da yake cewa Muhammadun basharun la kalbashar bal huwa kalyabu fi bayn al-hajar. Baitin da aka ce ɗaya daga cikin gaggan masana Allah ya same shi a rubuce a kan wani dutse, kuma aka yi masa albishir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga manzon Allah, wannan bawan Allah da ya ga baitin nan yana cikin wanda suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasata lama nama. Da ya ga manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi duk wanda ya karanta baitin nan ya faɗi wannan baitin, to Allah ya gafarta masa. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Babban abinda baitin nan yake nuna mana abu ɗaya, mu kiyaye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada mu dubi cewa manzon Allah ai mutum ne mu daidaita shi da sauran mutane. A'a, mutum ne amma ba kamar kowane mutum ba. In ka ce manzon Allah ba mutum ba ne, ka yi ɓanna, ka ƙaryata Ƙur'ani. Ƙur'ani ya faɗa ƙul inna ma ana basharun mislukum. Amma in ka ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sauran mutane yake, to ka yi babban ɓanna, ta yi ma a ce ka fita daga addini. Domin ko a gaba Allah ya ce mai yuha ilayya, to kai mutum kai yanzu a nema wa'ayi irin wanda aka yi wa annabawan Allah ko manzannin Allah? Akwai wanda ake wa haka? Ai, wanda duk ya yarda ma baya manzo Allah, akwai wanda aka yi wa'ayi irin wannan ya kafirta, ya fita daga addini. Shi yasa ashe mutum ne amma ba kamar mutane ba, yanda ake faɗa dutse duk dutse ne, amma kai ka san ya kuti ba kamar dutse haka gama gari yake ba, ba dutse gama gari ba. Ya kuti wanda ya amsa sunan ya kuti, ai ko zinari bai kai ishi a daraja ba, balle azurfa, to ballantana sauran duwatsu. Kuma wannan tashbihin da aka yi a nan bal huwa kal ya kuti, malamai suke cewa a'a, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa ma a cikin halitta ya wuce matsayin ya kuti a cikin duwatsu. Saboda duk wata ɗaukaka da za ta yi a ce mahaluki ya ɗauka sai da Allah ya bashi, ba abinda Allah bai bashi ba. Duk abinda yake malakutullahi wa mulkihi, ko Allah ya bayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda kawai ba a ba manzon Allah ba a ce ilahu ne ko a ce rabbu, amma komai abinda za ta yi a ce mahaluki ya ɗauka, to Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ashe darajar sama a cikin mutane ta fi a ce za a kwatanta ta da darajar ya kofi a cikin duwatsu. Shi yasa ƴan uwa a takaice babban fa'ida zuwa irin nan a ce an same ka a cikin jama'ar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai abinda za a faɗa ko abinda za a ji ba, a ce an same ka a wannan taron shi ne babban muhimmin abu. Amma a takaice mu gane babban koyarwa musamman zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya zo yana magana cewa yau ana ɗaukaka manzon Allah fiye da mutane, ana menene, ai ana shirka, to shi ne yake shirka. koko shine ya karanta Qur'ani yanda Allah ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah mai bayarwa ne manzon Allah ma mai bayarwa ne Allah mai yadda ne manzon Allah ma mai yadda ne Allah ya sanar manzon sa ma ya sanar to kan ba manzon Allah ba wai Allah ya yi wannan bara'atu minallahi sai ne wa rasulihi in Allah yake ba ruwan sa da kowa me yake amma dan an nuna matsayin manzon Allah ba kamar kowa bane aka ce bara'ar ma kuma daga wajen manzon Allah wannan da Qur'ani ya faɗa shirka ce ai ba shirka bace wa alimu annakum ghayru muzza wa anna la muzrikatin wa azanu minallahi wa rasulihi sanarwa ce wannan daga wajen Allah sanarwa ce daga wajen manzon Allah Allah ya sanar da Allah ne ya rage amma dai dan an nuna matsayin manzon Allah musamman manzon Allah ba kamar kowa bane aka ce sanarwa ce daga wajen Allah sanarwa ce daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu lil mushrikeena aamin inna lillahi wa inna rasulihi wannan wannan ruma atahum Allah wa rasuluhu Allah na bayarwa manzon Allah ma na bayarwa a yau akwai wanda an kace manzon Allah yana bayarwa ya kai shirka
la ilaha illallah
ai Allah ne to wannan da Qur'ani ya faɗa ruma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hatuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu shirka sai shi ba ai Allah na bayarwa manzon Allah na bayarwa Allah ya ba da dama ga manzansa ya bayar in yace ya bayar kuma ya bayi in ya manzo Allah yace ya bayar to ya bayi har wajen Allah subhanahu wataala ai a bar tafiya ma ga wanda suke annabawa manzani ulul azmi shugaban su gaba daya sallallahu alaihi wasallama ai a bayin Allah ma akwai wanda in sun ce sun bayar Allah sai yace to tunda kun bayar na bayar inna min ibadillahi man law aqsama ala llahi la abarahu a cikin bayan Allah akwai bayan Allah da zai ce wallahi Allah ga yanda zaka yi Allah sai ya haka din dan Allah baya so ya kunyata shi to idan bayan Allah wanda ba annabawa ma ba manzanni ba suna samun haka to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ƴan uwa mu san matsayin manzon Allah mu kiyaye matsayin manzon Allah addini kansa ya zo ne da cewa a tabbatar da matsayin manzon Allah duk abin da zaka yi addini matakar baka girma manzon Allah ba a banza inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa ake fada anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu wa ake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan baka girma manzon Allah ba baka ji nauyin manzon Allah ba baka girma manzon Allah ba to addinin ka ko me kake ma a banza a banza imani kansa ai baya inganta sai da an so manzo fiye da komai la yuni alukum hatta akuna ahabba ilayhi yasa imani kuma sai ya inganta komai na addini yake inganta wanda babun mu ne ba komai ma zai yi a banza wallazina kafaru a amaluhum kasarabin liqiatin yahsibuhu zam'anu ma wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura shi yasa babban abin yi a sandar da manzo a gefen manzo kuma ƴan uwa a gurguje ba mu ne abin dubawa ba ya muka ban na baya akan wannan domin babban abin da ake kokari a yau a fincike na baya daga bayan namu a dora su akan wata gadar zare da sunan a kaɗaita Allah da sunan a san girman Allah to duk wanda bai san girman manzon Allah ba bai san girman Allah ba duk wanda bai girma manzon Allah ba bai girma Allah ba duk wanda ke kula da matsayi da Allah ya baraka manzo ba wanda ba a bata irin wannan matsayin ga wani mahaluki ba to bai yadda da kadaitar Allah ba Allah ne mai bayarwa ya bashi kuma ko kai waye ba za ka iya cewa ba da kaita da wannan baiwar ba Allah ya ba manzansa abin da ya bashi shi kadai ne aka faɗa la allaka tarra wala sawfa yu'ika rabbuka fatarra sai an ta baka an ta baka an ta baka sai kai da kanka ka ce ka yadda da banda manzon Allah wa aka faɗa wannan ai sai shi sallallahu alaihi wasallama shi yasa a san girman manzon Allah a girmama shi kuma a tsaya a tsora na baya akan sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kokarin tsora na baya akan sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda zai raba mu da matsayin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kada Allah ya kawo mana shi kuma muga cewa mun bar duniyar nan da ake an raba mu da sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada cewa shi ya gwammace a ce an taba jinin sa fiye da a taba matsayin sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu min duni maqami wa hayati min dima'i gwamma azum da jini na da ake an taba matsayi na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko ba shi da matsayi a wajen ka bai da matsayi a waje na sai fa in mun so shaki karin so sai fa in mun girma ba shaki karin girma ba shi yasa mai kokari shi yana zari mu kare wannan matsayi mu kare wannan matsayin gwamma mu gwammace da mu rabu da rayuwar nan da ake an taba annabi da mu ko an taba annabi muna ce muna gani a ce mun gani yanda yazo a cikin ashba wani malami da aka taba annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka bada fatwa da cewa ai a iya daurewa a iya kaza a iya kaza ga wanda ya taba annabi malamin nan ya tashi ya tubule yace ai wallahi in ba a gama da wannan wanda ya taba annabi ba to ni ba zan sake zama a nan ba me ye rayuwar al'umma in ya zama har za a taba annabin ta ta ji ta shu me ye amfanin rayuwar al'umma in har za a taba annabi sallallahu alaihi wasallam tana ji tana gani amma ta shu shi yasa lalle mu san matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama mu daukaka shi mu girmama shi irin yadda Allah ya girmama shi ko kai wai duk girmama da zaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya girmama shi fiye da nan yanda sai Yusuf da fani yake fada shi wayo ai manzo Allah Allah ya gama girmama shi ya gama ya gogare shi duk abin da wani zai zo daga baya ai kawai an ga an riga an yi azzaman lahu faralahu azzaman khulqa wa minhu bi amrihi ila fa majul anami min ba'di hadha khabarun sahamun tahahu tidahu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara gane da mu matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa baki ɗayan mu yadda muka haɗa a nan don nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa manzon Allah ya karɓe mu gaba ɗaya ya zamo a cikin mu gaba ɗaya ba wanda za a rage duk gaba ɗayan mu Allah ya karɓe mu Allah ya saka wa magabatan mu da alheri wannan waje Allah ya ƙara ɗaukaka shi wanda suka shirya Allah ya saka musu da alheri baki ɗayan wanda suka halarta Allah ya yi mana taimako Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri kuma duk abin da ke damun musulmi duk abin da ke damun mu Allah ya yi mana a arzikin manzo sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum sa'al muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.